الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi, yau na 26 ga wata na Rajab, wata na 7 shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda haka in ya dace wa 12 watan hudu miladiya ta 2018. A cikin wannan masallaci na Umar ibn Khattab abu shari zamna, insha Allah wannan zai zamanto darasi na 28 a cikin littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, na Sheikh Malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malam yana mana magana akan abin da ya shahi sujada, yayin kamata mutun ya sujada. Ina ga wannan shine kusan darasi na sati na 3 kenan ko akan bayanin sujada ita kadai. A sati da ya gabata mun tsaya akan idalatu sujud, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita sujada. Ba laifi za mu iya komowa baya kadan kenan mu fara daga farkon Yesu sai mu dasa da babin da zai zo a gaba. Bal yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tuli, ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya sujadar shi ta zamanto a wajen jimawa, wajen tsawon sujada kusan irin tsawon ruku'i da muka gani a baya. Yadda yake ruku'i ya jima, to haka kuma idan yazo sujada shi ma yana jimawa. Sai ya ce wa rubama yo ai wani lokaci ma balagha fil italati, yana kaiwa makura wajen tsawaita wannan sujada. Sai ya ce li amrin aridin, idan wani abu ya bujuro mai, idan akwai wata munasaba to zalla yana jan sujada ta yi tsawo. Ya ce kama kala ba'du sahabati, kamar yadda wasu daga cikin sahabbai suka bayyana haka a cikin riwaya ingantatta, yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu ya ba mu sallah ɗaya daga cikin sallolin da ake yin su a lokacin da rana ta karkace daga tsakiyar sama, shine ihda salatai al-ashi, lokacin da rana ta karkace daga tsakiyar sama. Sallah nawa muke da kayan faɗuwar rana? Sallah biyu, muna da azhar muna da al'asr, shine yace az-zuhr aw al-asr, kenan shine wanda ya roto hadisin ya bance sallah azhar ce ko kuma sallah al'asr ce, ɗaya daga cikin biyun ne. Sai ya ce wa huwa hamilun hasanan aw husainan, nan ba shakkar rawi, yana dauke da hasan al-hasan jikan shi aw husainan ko kuma al-husain jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, diyan fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diyan ali ibn abi talib radiyallahu anhu al-jami'. To manzo Allah yana dauke da ɗaya daga cikin su ko hasan ko husain. Fa taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu 'inda qadamihi al-yumna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo masallaci da shi, sai ya ajje ɗaya ko hasan ko husain, mu dauki alas mu dauki husain, sai ajje shi a bangaren shi na dama, kenan shi a matsayin shi na liman, sai ajje shi ai hajji hasan a bangaren shi ko kuma husain a bangaren shi na dama. Yake cewa thumma kabbara, da ya ajje shi bangaren shi na dama sai ya kabbara al-harama sallallahu alaihi wasallam, thumma kabbara lis-salati fa salla, sai kabbara sallah sai fara sallah. Fa sajada baina zahranai salatihi sajadatan atalaha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sajada, sai yayi wata sujada, yace baina zahranai a tsakiyar salati a tsakiyar sallar shi kenan annabi bai bayyana ba wata raka'a ce yana yi wata zaman to raka'a ta biyu yana yi wata zaman to raka'a ta uku ko tunda raka'a farko ita ce ta farko ita kuma raka'a ta ƙarshe ita ce ta ƙarshe ko inda ta ƙarshe ce ko ta farko da ya bayyana sai ya ce zahranai mana wasu fi wasu salati kenan a tsakiyar sallar shi dai yayi wata sujada wadda aqalaha ya tsawaita ta tayi tsawo da yawa qala wanda ya roto hadisi yake cewa farafa'tu ra'si yace sai na dago kaina ana cikin sujada sai na dago kai shi ya ga dai me yake faruwa wannan sujada tayi tsawo haka yake cewa min bainin nas a tsakanin mutane sai na dago kaina ni kadai sai ce fa'iza sabiyyu sai ga makamalin wannan yaron da manzon Allah ya ajje shi a bangaren shi na dama ala zuhadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa sali yana saman gadan bayan manzon Allah shi kuma manzon Allah ya sujada sai sujada tai tsawo wani sahabi haida ta cewa anya kwa wani abu bai faru ba da ya daukar shi sai ga a cikin sujada ake kuma ga wani yaro ya tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan shi yake cewa falamma yake cewa huwa sajid faraja'tu ila sujudi yace sai na koma ni ma na mai da kaina yanzu ya tabbatar da kenan lahiya da ba wani matsala yace falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah to shi yanzu wannan mutumin da ya dauke shi kaga wannan dago kai shi dai alhalin liman bai dago ba ana ilga shi cikin saba ma liman ko kuma ƙari ne a cikin al'amarin da shi sallah tunda ya koma kuma zai sake komowa kuma koma ta gaba da shi to wannan iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke gittowa a cikin sallah kuma matsayin liman yana gaba ya ɗauke mashi komai ba wani can ƙabilu ko ba dai a kan shi to yake cewa sai na mai da kaina nima falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata qala an-nasu sai mutane suke cewa lokacin da manzo Allah ya ƙare sallah ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innaka sajadta baina zahranai salatika hadhihi sajada aqaltaha a cikin a tsakiyar sallar ka kai wani sujada wanda ka tsawaita tsawon sujada aka ga tsawon yayi yawa hatta zananna annahu qad hadatha amrun as sai da muka riga tsammahanin ko dai wani abu ne ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su amsa sai suke cewa aw annahu yuha ilayka ko kuma wahayi da ake maka sai zaman to yanzu kenan kana amsan wahayi sai ka zauna a cikin wannan sujjadar taka qala sai manzo Allah yake cewa kullu zalika lam yakun ko wani ɗaya daga cikin ababen guda biyu da kuka ambata ba wani da ya faru bi ma'ana lam yahdhu shay bi ma'ana lam yuha ilayhi ba abun da ya faru ko ba wani wahayi da aka mishi kawai ya tsawata sujjadar ce to yanzu kenan suna buƙatar a musu ƙarin bayani sai manzo Allah yake cewa walakin nabnirta halani fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdi hajatahu yace walakin nabni irtahalani yace wannan dandan nawa shine ya maida ni abun hawa irtahalani bana ya maida ni abun hawa ya hausa mana dan ya zauna sai yace fakarihtu sai na kini kuma an u'jilahu in gaggauta mishi kenan ya hausa mana da wata zimma na yana sama da shi ya ga kamar abun hawa sai manzo Allah ya ce ni kuma sai na ki in gaggauta mishi hatta yaqdi hajatahu har sai ya kammala abin da yake ya sakkar dan radin kai shi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce mu aiko ka face rahama ce ga talikai gaba daya da mutanen da wannan mutanen ba gaba daya rahama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi zuwa ga mutane hatta da dabbobi su san da haka itace su san da haka sallallahu alaihi wasallam to yake cewa fakarihtu sai naki akan in gaggauta mushi har sai ya kammala abin da yake kuma iya ma daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka nema yanzu aka rasa sun bace fat assalamu ala sibyan yiwa yara kankana sallama manzo Allah zai wuce saman titi zai ga yara kankana sai tsaya gaisa da su wa innaka la ala khuluqin azim shine wani musulunta ɗiyan shi goma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci wani yaro sai mutum sai kawo fafi ya rasulullahi ku ma da kanku shi a gidan shi yana jin shi ba dama ne
haka diyan shi yace wallahi manzo Allah diya na goma ko taba sunbatan diya daga cikin su ba manzo Allah ce mashi ka zama mai tausayi sallallahu alaihi wasallam yana wa yara sallama to kuma yanzu ga yaro yanzu ya san ganin bayan shi ya a matsayin shi na liman ya tsaya sauraron al'umma gaba daya sai sun jira ran ya gama sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan ana tsawaita sujada idan wani abu ya gujuro sai wani abu ya gujuro kenan babu lahi zaka iya tsawaita sujada ko kuna sallama sallama wasu kila ko a saman titi ko na makamancin wannan aka zo wani yanayi na hayaniya ko wasu abubuwa suna giggirma wanda dole sai wata kila wasu sun kalla sai ka je sujada sai ka rike babu ku zauna a nan sai mun ji shirutu gaje mu dago kar a dago a kalle kalle kenan idan bukata ta kama da babu lahi za ya tsawaita sujada mali ce wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi da ban kana sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yusalli yana yin sallah fa idza sajada idan yayi sujada wasabal hasan wal husain ala zahrihi sai hasan da husaini sai su hau saman gadan bayan shi kawai su zauna yake cewa fa idza mana'uhuma idan sahabba suka yi yunkurin bar a hana su kan yana yaro ko daga nan koma baya idan suka so su hana su mai manzo Allah yake cewa ashara ilaihim sai manzo Allah yayi ishara yayi nuni kene ya nuna wa sahabbai shi cewa an da'uhuma ku gane su ku far su in kuka idan wato yara sun kyamace masallaci an kore su sun zo masallaci kai ku kowace ba ku san ku sai su tashwishi su ana masu yin sallar sun su a daidai lokacin da kuma aka ce ka ku fita ku bar masallacin kuma sai su rika jin kyamar masallacin su kuma ana so a soyan ya zama to hubbiba ilaihimul masajid a sa su rika son masallaci wasu ga su sai ku rarraba su wanda tsakanin manya guda biyu a sa yaro daya tsakanin manya guda biyu a sa yaro daya yanda ba za su ga juna ba ta su tashwishi yau da gobe ana kwatanta musu a hankali kenan wannan shine dabi'ar da musulunci karantar musulunci bai san bayara su zo masallaci a kore su a mera su can baya ko kuma a ce ku ta gida bar su su masu a yi da su ga wasu suna hawa gadon bayan manzo Allah manzo Allah yana jan sujada a yi sujada mai tsawo har wani tsammanin cewa kai an ja ku babu wani abu ya dago kan shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujada lahiya lubba matsala ya koma kenan dilala ce wadiha akan cewa lalle yara za a mu'amalance su a masallaci a sa su cikin yanayin da ya kamata ana fadakar da su wannan shine karantarwar addinin Allah to mazalla ashara ilaihim an da'uhuma fi yali su falamma qada salata lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah wa da'ahuma fi hajrihi sai manzala ya dauke su ya dora saman cinyar shi ya gama sallah kuma ya dauke su ya dora saman cinyar shi sallallahu alaihi wasallama sai manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa qala man ahabbani falyuhibba hadhaini duk wanda yake so na to su waɗannan guda biyu al-Hasan wal Husayn al-Hasan da Husayn jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so na manzo Allah ce su waɗannan mutane su waɗannan guda biyu kuma su ne shugabannin samarin gidan aljanna to amma a yau manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a duk wanda zai karanta tafarkin magabata mazan jiya wanda Allah madaukakin sarki ya rika sabkar da aya a cikin Qur'ani su kutu guda ya rika ba su almushirin cewa ɗan aljanna ne tafarkinsu shine nuna soyayya ga iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya duk wanda ya imani ne da Allah ya yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana cikin ahlu baiti rasulillahi yana cikin iyalan gidan manzo Allah sabanin su ɗan shi'a ɗan shi'a sun fitar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya daga cikin iyalin gidan shi wanda kuma ita ce da'awar da ake rawwajawa wannan suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ta musuluncin ta cikin musuluncin za a zo a yaƙi musuluncin kuma saboda hankali ba zai aushi abinda ɗan shi'a yake waɗi ba barantana nususu shari'a barantana nassi na shari'a duk sahabban manzo Allah gaba ɗaya sun kore su ɗan kaɗan ne suka bari wanda ba su wuce ba kalista ba su da yanzu kan hannu wai sauran duka sun yi daddaba manzo Allah bar duniya su Umar su Abubakar Siddiq su Usman su Talha su Zubair da sauransu
mata take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma duka ba sa cikin ahlul bait su ana su mahanga shi kuma ayar da ta zo a cikin qur'ani wanda ta zo ma da lafazin iyalin gidan manzo Allah tana magana akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul bait yace wa zahirakum tadhhira sai kara da cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna kaduwa fi buyutikunna lamir na suwaye na maza ne na mata ne kuma suwaye qur'ani ke sauka a cikin dakunan su ba mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Aisha bane ba su Zainab da sauransu ma yutla fi buyutikunna min ayatin Allah amma da aka tashi suka tashi zana iyalin gidan manzo Allah suka hudda matan shi a ce iyalin gidanka ko mata ka bata ciki to manhajin ahlus sunna wal jamaa shine nuna soyayya ga iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya kuma wanda al-hasan wal husain suna cikin su kuma wannan shine tafarkin da wanda ga hadisi ne ingantacce mazalla ce duk wanda yake so na ya so wadannan guda biyu amma a yau ka duba manhajin shi'a kana jin al-husain ko na baka jin al-hasan to shi ma bai cikin ne ko yayi duka magana da ake ana magana akan me akan al-Husayn dan ka gane cewa kalimatu haqqin lakin urida biha al-batil kalma ce ta gaskiya soyayya gidan soyayya ga yarin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba akan abun ake dora shi ba al-Hasan yana ciki kuma iya ɗaya daga cikin asbabu da yasa su ba sa ambato al-Husayn al-Hasan tanazulin da al-Hasan yayi yace shi ya bar jagoranci Muawiya ibn Abu Sufyan radiyallahu anhu ya ci gaba su kuma ai shi a basu da maki sama da Muawiya suna ga cewa ya dauki haƙƙin da ba nashi ba na jagoranci ya dora wa kanshi ya kori iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda manzo Allah ya ishara akan nagarta ta shi Muawiya dan Abu Sufyan sai suna nan ingantattu to kaga dukkan mutumin da ke so ya zauna lahiya abinda shi addini ba wani abu bane ba naka ko naku ko ku ɗan gari kaza al'amari ne na Allah meye hujja karkashin kaza aya da hadisi ya sahabban manzo Allah suka fahimci abu wannan shine addinin Allah amma daga son zuciya ya shigo su waɗannan mutane suke rawaja rafida bangaren shi'a rawafid wanda daular Iran ƙasar Iran take masala shi a yau su ne jagaba wajen zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Abu Bakar suna haɗin miyagun maganganu baƙaƙe a kansu mu kuma manhajin mu ahlus sunna son sahabban manzo Allah addini ne son sahabban manzo Allah addini ne muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار أما رحماء بينهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من هم؟ هم صحابة الرسول تذاك سامغتن دا سوبا تفرح سباني با جار الدين الله روش الدين سكي سوسوي da su ɗan shi'a da wasu irin mutane da suke bin wasu hanyoyi na banza wanda aka gina shi akan ra'ayi da tunani da hadisai na ƙarya da juya ayoyin alkur'ani mai girma da bin shubuhohi Allah shi ne da mutafarkin da ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to ana mazalla yake cewa man ahabbani falyuhibba hadaini duk mutumin da yake so na to ya so waɗannan guda biyu al-Hasan da al-Husayn suna cikin iyalin gidan manzo Allah yin soyayya nuna mun soyayya wannan tilas ne malaka ce fadlu sujud yanzu mun ga cewa kenan abin da ya shahi tsawaita sujada idan bukata ta kama wani lokaci amma kar a dauki sujada misali ɗaya ta ƙarshen sallah kullum ya zama to ita ake tsawaitawa wanda shi kuma malamai sun bayyana akan cewa haka yin bid'a ne ka dauki sujada ɗaya ta ƙarshen kowace sallah ko wasu daga cikin yan uwa da za ka suna haka wannan kuskure ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu yayi taksisi ba ya kebance sujada ta karshen sallah a tsawaita ta banda wasunta fatawa lajina da'ima sun yi magana akan haka kuma sun nuna bid'ancin hakan saboda babu wani dalili da yake nuna haka fadlus sujud falalawar take tare da yin sujada ga Allah subhanahu wataala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya kasance manzon Allah tsira da amintallahu tabbata a gare shi da cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyama. Ma min ummati min ahad, manzon ce babu wani dai a cikin al'ummata illa face wa ana a'rifuhu yawm al-qiyama, zan gane shi a gobe kiyama. To kaga baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, haka shi ma bai ganka ba, amma gobe kiyama zai gane ka wani dan wani yana cikin al'ummata. To zaka yi maki kaman ka ce kaman yaya? To wannan haka su ma sahabbai suka ce, wa qalu wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah. Sahabbai suka ce, yanzu aka gane sayan aikin Allah? Alhali bukurayu lokaci guda ba, ko kai wannan hujja ce ta ma akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba a bangaren da ya shafi aqida. Inda san gaibi, ko da mutane na harko da ya kamata su san cewa manzon Allah san gaibi su ne sahabban shi, ko ba ka ba? In ko da ya san gaibi, kuma su kuwa da ba su mishi wannan tambayar ba, tunda gaibi abinda zai zo a gaba kenan, wanda sai shi dan me za a yi bukata? Su san cewa ya san gaibi kenan, duk abinda zai zo a nan gaba dama ya sani. Ta wasu suka ce, ya rasul kaifa ta'rifuhum, ta ya zaka gane su? Alhali ba ka san gaibi ba. Manzo zai iya ba da labari na abin da zai zo a gaba, amma idan Allah ya bashi labari shi ne ke cewa illa manirtada min rasulin, illa manirtada min rasul. To a lokacin Ubangiji zai iya sanar da shi wasu ababe ya ba da labari, kamar yadda yawa daga cikin hadisan manzo Allah ko abin da a mustaqbalan za su zo a gaba, za su zo manzo Allah ba da labarinsu. To wannan kuma ta fannin wahayi ne Allah sanar da shi haka. Iya ɗaya daga cikin hujjar da ‘yan bid'a suke ɗauka ɓangaren da ya shafi aqida, ba ‘yan bid'a haka irin ‘yan gargajiya sama-sama ba, a irin mabiya hanyoyi na bata ɗariku, sai su ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi. Ba nihin su manzon Allah ba, suna so ne in ka yarda manzon Allah ya sani, to tunda su ma malumansu ko shehunansu ko waliyansu suna gangarowa ta wannan ɓangaren, sai a duro da kai cewa shehu ya san abin da kake ko da baka nan. Sai a ƙoƙarin kare cewa manzon Allah ya san gaibi, don ba manuhar ba manzon Allah bane ba, don aka ɗaga kai zuwa ga wancan gini. Amma tabbas yau da gobe da irin rayuwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakanin sahabban shi ya nuna cewa manzon Allah bai san gaibi ba. Kuma kai bari ma bari wannan gaba ɗaya ayar Qur'ani su kutum da guda, Allah yake cewa me yake ce Allah subhanahu wa ta'ala? Malam Zaini, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma masani yasu, yace inda na san gaibi lastakthartu min al-khairi, da na yawaita alheri kuma wa ma masani yasu, da wani abu mummuna bai same ni ba, yace in ana illa nadhiru, ni fa ba kowa nake face mai gargadi mai bishara, ina nuna mutane hanya. Haka Allah ya ce, qul ka hadi musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Qul, Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadi musu ka tuwa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, cikin samai da kasa kaf ba wanda ya san gaibi sai Allah, kuma ma yash'uruna ayyana yub'athun, ba san barana za ta rasu daga cikin kaburutan su. To wannan aya ce muhkama, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat. To aya ce muhkama, ko mutumin da ba malami ba, indai ya san larabci, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah, ta shi kenan, ba ta illa Allah wa kaza wa kaza wa kaza da wani da wani ba, ka ce a cikin samai da kasai ba wanda ya san gaibi sai Allah. Kaga aya ce muhkama. To amma su matsalar duk mutumin da yake bin son zuciyar shi, wa amma alladhina fi qulubihim zaygun, wanda akwai karkata a cikin zukatansu, su meye gurunsu, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi, kawai dan neman fitina sai su shiga cikin mutashabihat. To duk mutumin da ya zama to Allah ne a gaban shi, yana ɗaukar ayatu muhkama
ga abinda dalili ga abinda bayani yanzu kuma ga dalili shi nan to yau da gobe bayan waɗannan nusus din da irin can cikin al'ami Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin da wasu ayoyi masu yawa da suke bayyana cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah to kuma yau da gobe da rayuwar da sahabbai suka a tare da manzon Allah wannan ma ya bayyana karracin manzon Allah bai san gaibi ba lokacin da aka yi wa ummuna Aisha radiyallahu anha wa li abiha aka mata kagen cewa ta aikata al-fahsha na zina subhanallah maganar da wasu munafukai suka rika yawo da ita irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai na duniya kaf ya rika yawo da cewa kai ai akwai abin da ya faru haka maganar da ta yayatu a cikin garin Madina aka rika hadinta nan da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ba abin ya yake inda ya san gaibi daga an wani magana ta a baka nan bane ba kaza 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 ne ya faru shikenan an kare magana sai a wuce wajen khalas amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi sai ya shiga cikin damuwa Aisha ta nemi izini ta koma wajen mahaifanta manzo Allah ya tambaya Aliyu wai ya ya kamata in yi shuf ya ya kamata in yi da ya san abin da ya faru ai da ba mutane bayani da ya san gaibi go ai gaibi wani abin da ya faru a wani wurin da ba sani ba da sauransu fa ai da ya san abin da ya bayani kuma Allah ya kadarta wahayin yayin jinkiri akai kusan wata guda wahayi bai sauko ba aka shiga cikin wani irin hali da ya san gaibi yaya da sai ya bayani kawai sai da kuma wahayin ya zo to kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayani ta ga abin da ya faru Allah ya wanke ta tas a cikin suratul nur amma su waɗanda suka ɗauki hanya ta bata har a yau suna zarginta da irin waɗannan abubuwa alhali kuma Allah ma ya yi magana a kan abu amma kuma sai ya zaba to ɗan shiya kuma suna karanta to fa man yahdi man adalla Allah shari'a ta Allah ce sai ga abun gashi nan wadih jali abun gashi nan ƙara a hili yake a sarari amma ina sai an samu tawfiki da Ubangiji Ubangiji shi ne da mutafarkin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to anan malaike yake cewa kaifa ta'rifu musabai suke cewa ya rasulullahi yace fi kasar suka ce fi kasratil khala'i a cikin cunkoson al'ummun da suke cikin wannan hili ya zai ga al'ummarka kana sai manzo yake cewa ara'aita kabali labari law dakhalat me yake cewa sibratan law dakhalat haka ne sibra law dakhalat sibratan yake cewa fiha khailun duhumun buhumun wa fiha farsun aghar muhajjal amma kunta ta'rifuhu minha alamatul istifham qala bala qala fa inna ummati yawma idhin ghurrun min as-sujudi muhajjaluna min al-wudu'i manzal sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aita kabali labari law dakhalat sibratan fiha khayl law dakhalta sibratan fiha khayl law dakhalta kai da kake cewa ya za in gane da zaka shiga sibra cikin wani garki fiha khaylun a cikin wannan garki akwai dawaki da yawa bi mana ne sunan shi doki dawaki da yawa doki da yawa waɗannan dawakin kuma duhumun dawaki ne ga sunan baƙaƙi buhumun baƙiƙirin lafazi na fari baƙaƙi duhum buhumun baki kirin baƙaƙe kuma baƙin ma baƙi ne kirin a tsakanin waɗannan dawaki da suke cikin wannan garken sai ya ce wa fiha farsun a cikin wannan dawakin gaba ɗayan su akwai wani doki shi wannan dokin agharru doki ne wanda aghar yana da irin wannan farin da yake saman fuskan kuskan doki go akwai alama huri haka daga goshin shi ko zuwa hancin shi ne go shine aghar muhajjal haka kuma kafahuwan shi za ka ga nan kasa kafahuwan shi akwai dawakin za ka ga su ma hori ne go da sauran launin jikin su ba hori bane amma wannan wuri sai ga hori ne da shi da goshin su sai madalla yake ta amma kunta ta'rifuhu minha yanzu a cikin waɗannan bakakin dawakin gaba daya in kaga dokin da yake da farar fuska da farar kafa zaka iya bambance shi akan sauran nan qala bala sai sahabi yake cewa ƙwarayya ma akin Allah zai iya bambance shi tunda ya sha bun da su qala sai manzo Allah yake cewa fa inna ummati suma al ummata yawma idin a wannan rana ta kiyama gharrun za su suma gharrun suna tare da wannan fari suna tare da wannan haske haske kuma wanda yake sama fuskan su kenan mina sujudi na daga alamun sujada ga sunan ta'rifuhum bi simahum a min asari sujud zaka gane su daga alamomin su na gurabin sujada kenan huska su zama to huska ce tana kyalli haka kuma yake cewa muhajjaluna min alwudu kuma kafahuwan su da sauran guraben alwallan su suma suna kyallawa suna da alaman haske saboda irin alwallan da suka rika yi to kenan a cikin tarin al'ummomi gabaɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai iya shaida al'ummar shi kuma ya gane su malam yana mana magana akan falalar yin sujada ga Allah subhanahu wataala daga cikin fallarta gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya tantance ka a cikin sauran al'ummar duniya gabaɗaya to a lokacin da kuma manzo Allah zai rika kiran al'ummar shi shahalun mu cewa ku zo ga ruwan al-kausar ku sha wata shurba ce wani abin sha ne wanda in ka shashi wannan ruwan fala tasma ba'dahu abada har abada in ka sha wannan ruwan kai hannun riga da ishiwa Allah azuta mushan wannan ruwa madalla yana tsaye akan wannan ruwa yana cewa adadin makayin da aka sa a cikin wannan tafkin da al-kausar ruwa da sha adadin mododi ko kuma kwaf din da yake cikin wannan ruwa adadin taurarin da suke cikin samari ne duk mutane suna ana zuwa ana tasha Allah arzuta mu to a daidai lokacin kuma za a rika koran wasu duk da suna da wannan alama suna da alama gashi nan na sujada suna da alama na kaza za a rika koran su Allah ya ce malaiku haula ummati wannan al'umma ta ce sai ya ce la tadri ma ahdathu ba'dak baka san ba abin da suka kirkira bayan ka innahum baddalu wa ghayyaru sun sauya sun canza sun kawo abu daban wanda babu shi a cikin addini to malamai suna kawo wannan hadisi akan hatsarin bid'a kar ka sake wani nau'i na bid'a ya tsarsu a cikin ayyukanka saboda fitina ce wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke gujewa bid'a wallahi ya wuce din da kake da shi ka karanta cikin i'tisam littahi imam Shatibi yanda ya bayani da maganganu na magabata akan abin da ya shafi hatsarin bid'a jama'a da kake ji malaman sunna suna ta magana akan ta abar bid'a addinin Allah ba zai tsaya ba dole tabbas sai an bar wannan bid'a saboda shi wani abu ne wanda zai zo ya jagula addinin har a kasa tantance wanne ne na Allah wanne ne na sumalin wani to wannan yana nuna mana falala ta yin sujada wa yaqulu kuma zalla yana cewa idza arada Allahu rahmata man arada min ahlin nar idan ubangiji subhanahu wataala ya nufaci rahama ga wani daga cikin mutanen da suka aikata kasassaba da yawa a cikin rayuwarsu ba su samu damar darewa a shiga gidan aljanna ba a karan fari za a kai su a azabtar da su gurgurda irin laifin da suka yi amma akwai imani tare da su akwai dayanta Allah tare da su to wannan kuma yake nuna maka girman tauhidi da dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada yanzu irin waɗannan abubuwa da suke faruwa cikin waɗannan kwanaki na cin me ake kiran su da sunan maganganu wanda suke nuna me ake kira maganganu wanda ba su baka iya musu da tasu da sunan addini kuma da sunan wasu abubuwa makamantan wannan da sunan girmama wasu ake ga shehunne ne ko wali ne ko na makamancin wannan kaga maganganu ne kai tsaye wanda zai doke ka daga cikin da'ira ta addinin Allah ya kai ka da'ira ta kai yanzu irin wannan maganganun da ake na karshe a tarihin duniya ba ta bayin kafirci irin shi ba a tarihin duniya ba ta bayin irin shi ba kuma da sunan addinin Allah kuma daga nan dukkan mutum wanda yake da adna fahimta zai gane cewa waɗannan turuk waɗannan hanyoyi da aka kirkire su wallahi an kirkire su ne don a rushe addinin Allah to amma kai dan Allah ya kaman yaya ne zaka yi imagine masalan ya zaka sawara ta ya zaka sawara ta mulkin da Ubangiji yake an ce shi mulki ma wanne ba shi wai shi ana ga wai shi dan ajin tabarakallah da sauransu kaman sai ka kasa gane ina ne ake so a dai hankali bai amsa abu baka iya imagine abu kaman me ake so to ina ne ake so a dai kuma zo a ta mutane kare da ke kuma wannan shine mahab shine tsantsar waɗannan ɗariƙu shine tsantsar abin da ke cikin su illa Allah kawai wasu ne su musamman mai ake ciki kawai a kaza kaza su zo su yi zikirin juma'a yi wazifa yi wani da sauransu amma da shine gaskiyar abin da ke cikin waɗannan ɗariƙu duk mutumin da zai mutu ya ce zai kare ba abin da za ka iya karewa shi shugaban tahiyyar nasu shine ya rubuta a cikin littafin irin wannan hayani yana nan a daskare yau su sirrul akbar hadda wani littafi wai shi alkibritul ahmar jar ashana lalle kam jar ashana ce irin su kashiful ilbas shuha kashiful ilbas na inyas sauran littafi suna nan da yawa wallahi ɗan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitanan ka qit'i al-layl al-muslim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya qalil wannan hadisi in ka fako shi ka aje shi da mu ne manzon Allah yake ayyau fitintinu manzon Allah yake cewa kamar yankin duhun dare mutum zai waye gare na mai imani da madaci ya zama kafin da walace yana mai imani ka inda sai ya zama kafiri zai farar da addini shi saboda wani abin da bai taka rakare ba na rayuwar duniya ka dauko na nisan ka dora shi a cikin rayuwar da muke cikin ayyuka duwa gani hurumin Allah kai da zaka mutu ka ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ka ku bi kowa sai zama to duk wata kalma ta muzantawa kai za a jefe ka da ita ahlus sunna wata irin kalma ce ba faɗi musu ba saboda kawai sun ce abota wa Allah shi kadai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba gidan su yake kira ba malami shi yake kira ba wani ahlus sunna zai so saka gaba ya ce maka malam wani shine ake so a ga kore shi ko kuma ku bi wani a aya ce za a karanta maka da hadisi ga yadda aka dosa kai ma ka dauka daga nan inda duk wani mai takamancewa shi malami ne ko kuma shi dan ajin tabarakallah ne a wajen Allah daga ina ne doka qur'ani da hadisi kai ma ka doka daga nan to daga nan za ka gane waɗannan abubuwa wallahi duka an kirkire su ne don a rusa addinin Allah mutumin da ya aikata kuskure a cikin rayuwar shi in yana da imani raiba dade duk irin jima da zai a gidan wuta ubangiji subhanahu wataala ba mu labarin cewa Allah zai hudu shi inda akwai tauhidi shine sharadi in aka rasa tauhidi kuma to an gane ɗayanta Allah a cikin bauta ɗayanta Allah ba wani abu ne ba na surutu a baki kamar yadda wasu daga cikin musulmi suke ɗaukar cewa a wata kalma ce wadda zan rika maimaita ta a baki amma kuma aiki na yana warware ta ka ce la ilaha illallah kana buga ƙasa ka ce la ilaha illallah wani nau'in shirka ba abin da banka yi ka ce la ilaha illallah kana ji a cikin zuciyarka girman wasu sama da girman Allah ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yarda annabi shine Allah ya aiko bayyana mata da addini amma kuma ka kyale manzon Allah kana dauka addini a hannun wasu ya bayyana karara abinda suke hodi maka ba irin shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da yi da sunan an saba da sunan haka aka tashi da sunan a garin mu haka ake haka zaka je ka hodi wa Allah subhanahu wataala meye hujjanka me dalilinka akan haka fakkar dalili akan haka da kake takaman gidanku ko kuma ɗan garinku Allah ya aiko maka a matsayin manzo, ko kuma babanka Allah ya aiko maka a matsayin manzo, kai babanka ba annabi ba. In babanka annabi ne, an yarda ka hujja da shi, an ce dan mi kai kaza ka ce babana yayi, saboda annabi babanka annabi ne. Annabawa su kuma Allah su yi ayyukan shari'a, su bayyana mutane Allah yake su abota mushi. To waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka kakkaɓe su ka aje su a gehe, to yaushe za ka bauta ma Allah? Irin ababen da ake gani a cikin addinin Yahudanci ko Kiristanci da sauransu, irin waɗannan abubuwa hanyar suka ɗauko shi kai su zuwa ga wannan abu. Kai wannan abubuwan da ake a yau da sunan ɗariƙu ya ma wuce abin da su Kiristan suke yi. Kuma har ya samu jur'a ta ya tsaya ya yi magana cewa wai shi yana son gidan manzo Allah, shi yana son iyalin gidan manzo, shi ne masoyin manzo Allah. A ina kai da Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauka ka aje a gehe, ba shi kake gani a gabanka ba, kana ga shehunka yahi Allah. Wajajen alfayin salastashara 2013, wani lokaci na sayi wata waya Nokia ta hannu, da na buɗe ta bayan na sayi ta, a cikin risalar, a cikin mesajin da suke cikin salula, shi wanda sai da musulun yake ma wani mesaj yana ce mashi dan in ya saki min kaza. Wallahi malam Hussein in karanta na wani lokaci na kama gana wajen karatu, wallahi. To wannan ayatu har kusa tun lisan mai aikin da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, ku ji tsoron Allah da kuke roƙon junanku da shi. An mai rake an ɗauko wani ɗauka an ɗora wajen, ya zama to girman yadda yake ga girman shehun shi da kaza, wallahi bai ga girman Allah. To ba yadda za a yi al'umma ta zama lafiya, ana tsayya a haka, wallahi ba a zama lafiya. Dukkan musibu da tashin hankali fitattun da kake ga suna faruwa suna biyo bayan shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. An taɓa Allah, an shiga hurumin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ya halice ku yaba kawo ya zama a ban kasa ya ce ku bauta mu ne, ga yadda za ku bauta mu ne, rahama ta Ubangiji aka sauka da Alƙur'ani, rahama ta Ubangiji aka aiko da manzon zai zama mutane bayani, kai mutane ga yadda za ku bauta mu Allah. Amma duk da shi waɗannan hanyoyin gaba ɗaya muka ɗauke su muka yi watsi da su wara'a zuhurina, sai muka ɗauki wasu mutane muka nassaba su muka maida su su ne a waɗannan tafarkin ko kuma a matsayin kambacin abin da Allah ya yi kuma. Allah saukar da Alƙur'ani don a aiki da shi, Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a saman tsarin karantarwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ɗora al'umma a kai. Amma an aje Allah a gehe, an aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gehe, kuma ana so a bauta wa Allah shiga aljanna, ta yaya? Kai a cikin waɗannan irin waɗannan malaman da suke bangaren ɗari uku akwai wanda yake wani kutai sagir haka wanda ya ce shi in ba dan astaghfirullah, in ba dan Allah kar ya rasa yadda zai da mutane ba gobe kiyama, da wutar jahannama tofi ɗaya zai mata. Wallahi aqida ce kuma haka abin yake. Al-ahdul-jadid shine faida, sabon alƙawali shi wanda shi mai littafin kashiful ilbas ya zo da shi. Haka ake yawo ake ɗora bayan Allah, duk abinda manzo Allah ya zo da shi sai a mai kishiya. To Allah shiryar da mu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu daidai in a ina take Allah ba mu iko aiki da ita. Wannan shine abinda yake wajibi akan dukkan mutum mai imani. Karka ce ni kaza shi na rike kuma da shi zan yi, Allah ya fahimtar da kai gaskiya ba ku aiki da gaskiya, shikenan. Ba wani ta'assubanci bane ba, ba wani kungiyanci bane, ba wani mazhabanci bane ba, ba dole ba sai wani ya zo ya tsaye da kai. In za ka bauta wa Allah ka ɗauki Qur'ani ka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka lura ka sa ido waɗannan ayoyin yaya sahabban manzon Allah suka fahimce su, har Allah saukar da ayo a cikin Qur'ani yake cewa waɗannan mutane aljanna ne. Yace ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun, wajibi ne mutum ya duba wannan kar ka ga so da yawa za ka ga mutum to abinda zai haddata maka mustaqbal ɗinka babu kamar addininka a cikin addinin nan babu kamar tauhidi to kuma yake zo ka riƙa ma wani kara me zai tsira na maka innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wallahi ba sa iya tsira na maka komai a gaban Allah ka tsaya tsayin daka mi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ka bauta wa Allah ko da duniya gaba ɗaya za su zama kwantar ɗinka ka wanye a wajen Allah wannan shine halli shine solution duk wanda ya so ka aikin banza ne duk wanda ya nuna maka goyon baya ya baka agaji da taimako aikin banza ne al'amari gaba ɗaya na Ubangiji ne wal amru yawma idhin lillah wallahi ɗan uwa wajibi ne mutum ya riƙa shi ya ba kan shi karatun nutsuwa iyalin karatu suke wasu ke tare da kai gaba ɗaya ka ɗora san wannan tumba kar ka yarda addini na Allah ne ya aiko ya saukar da littafi ya aiko manzo ya yi bayanin wannan littafi ka tsaya akan wannan Allah shiryar da mu to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Ubangiji subhanahu wata'ala zai fitar da wasu daga cikin bayin shi daga gidan wuta wanda kuma wannan shi ma a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa ce akwai wanda za a sa su wuta a dalilin kusakure da suka yi kuma saboda tauhidi da suke daga Allah Allah ya hudo su daga wutar ne ya kai su gidan aljanna amara Allahul mala'ikata Allah sai umurci mala'iku an yukhriju man ya'budu Allah su hudo duk mutumin da yake bautawa Allah daga gidan wuta fa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud sai mala'ikun nan suje su hudo su kuma suna gane mutane daga gurbin sujada kaga falata mi ta sujada kenan duk mutumin da ba sujada yake ba ba a magan shi ba kawo daga sun shiga wanda za su gani mutane suke alamar sujada haka kuma wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara sujudi Allah ya haramtawa wuta ta ci gurbin sujada ko dan wuta aka sa shi gidan wuta in yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin wasu laifi da suka yi Allah ya sa shi wuta a dan babbaka shi ko a hudo shi a kai shi aljanna wannan gurbin da ya rika sujada ga Allah wannan wurin wuta ba ta ce shi fa yakhrujuna aw fa yukhrajuna minan nar sai a fuddo su daga cikin gidan wuta yace fa kulli ibni adama ta'kuluhu an-nar illa athara sujud madalla yace kowane dan adam da za a sa gidan wuta wuta za ta ci ko ina a gangantake shi in banda inda ya sujada ga Allah wannan yana nuna falala ta sujada ga Allah subhanahu wataala karshe ubangiji zai sake tura mala'iku su je su hudo akwai wani bawon shi guda a cikin gidan wuta idan suka yi za su duba su duba su kuma su ci Allah ba su nutsuwa ba Allah ya ba su cewa ku je wuri kaza bangare kaza akwai wani bawa na yana gurfani yana gurfani a cikin gidan wuta kuka kawai ya yi laifi da yawa amma ku tafi karshe za a hudo shi a gidan aljanna da shi ‘yan uwa waɗannan dalilai duk da cewa magana ce muke akan sallah amma tauhidi sai ya tsayi sallah take samun karɓuwa sai tauhidin ka za ta sallah za ta samu karɓuwa yanzu waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya umarni a kusa da gidan wuta da sun aikata ba da dai ba a cikin rayuwarsu da yawa amma dalilin da ya sa Allah ya hudu saboda akwai tauhidi tare da su to ka yi tunani ni ma in yi tunani ke ma ki yi tunani yaya za a yi tauhidi na ya tsayi saboda nan ne nuqtatul hasl nan ne tashi hankalin yake kuma duk mutumin da yake kawo wani hayaniya a cikin al'umma a yau tauhidin ne yake rushewa saboda Ibnul Qayyim a cikin wasu littattafai ya yi bayani daga cikin hanyoyin da shaytan yake biyo dan adam hanya ta farko ya zai raba ka da Allah ya za a yi zama to bangaren tauhidi zero ne kai shine shirka kake ga addinin ake faman bauta ma Allah amma kuma shirka shi a yi bugun ƙasa a yi ta'amuli da aljannu a yi wane ne kuma da sunan addinin bal wanda ma ake ga cewa su ne jagororin addinin su ne jagaba kan wannan harkar kai din na shedan ya raba ku da Allah in kuka rabu da tauhidi to ya tabbatar da cewa gobe kiyama in ya kafu mun bare shi kuna cikin da ku saurare shi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum zuwa ƙarshen aya naga ne ya kamata insha Allah ta'ala mun dakata abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aiki abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari kenan mun ji fallata sujada kuwa zuwa gaba za mu ga idan ya kamata mu ce sujada سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم